duk abin da aka ce an haramta ma maza to danka koda shekara shi biyu ya kamata ka dora kokarin koyar da shi haka domin duk wanda ya sa tasa akan abu to girma yake akan shi
a'udhu billahi minash shaitanir la'in ar-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayo muna 22 ga watan shawwal wata na goma a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya wanda da rahama shi da kaddarawan shi ya ba mu ikon dawowa bayan hutu mai tsayi na Ramadan da sallah da kuma karin hutu muna ma Allah ta'ala godiya da ya ba mu ikon dawowa domin dasawa a cikin karatunmu na wannan majalisi mai albarka inda muke karanta littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata mun karanta hadisi bi a farkon babul libas za mu dasa akan hadisi na uku kenan wanda shine hadisi na 547 وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اسبوعين او 30 أو 40 daga Umar da Allah ta tabbata a gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi hani game da sanya kaya na al-harir illa mawdi a usbu'ain sai dai gurin yatsu biyu aw 30 ko 3 aw 40 ko 4 muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawace shi wallafzu li muslim kuma wannan lafazi na muslim wannan hadisin ya karantar da mu cewa haramun ne sanya kayan al-harir ga maza kamar yadda muka karanta tun farkon babu kenan an haramta ma maza sanya kaya na al-harir amma hadisin yana nuna an yi rangwame idan wato dan kadan ne za a sanya wa wanda bai wuce gurbin yatsa wato hudu ba ko kasa ga haka kenan in ya wuce gurbin yatsa hudu ya zama haramu amma matukar dai dan kadan ne za a yi kwalliya da shi kadan wannan babu lahi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame akan wannan kenan wannan hadisin kamar togaciya ne a cikin hadisin da ya gabata na haramcin sanya kayan al-harir wa an Anas radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rakhasa ali Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamis al-harir fi safar min hikkatin kanat bihima muttafaqun alaihi daga Anas da Allah ta tabbata a gare shi lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi rangwame ga Abdurrahman dan Auf da Zubair akan sanya wato kamisul harir riga na al-harir fi safari a cikin wani balaguro min hikkatin kanat bihima saboda wani ciwo na kuraje na kaikayin jiki da yake tattare da su muttafaqun alaihi wannan hadisin shi ma kamar wancan hadisin ne yana faɗin tokaci yadda aka yi wajen sanya kayan al-harir yana an haramta sanya kayan al-harir sai kala biyu kadai abba a haramta ba kala na farko shine dan kadan wanda za a yi kwalliya da shi kwalliyar da ba ta wuce gurbin yatsa hudu ko kuma kasa ga haka kala na biyu wanda aka halatta sanyawa shine idan ya zamanto mutum zai sanya shi ne saboda wani ciwo da ya bayyana a fatar jikin shi kenan kamar yadda manzo Allah yi wa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu rangwame da Zubair su sanya kayan al-harir saboda wato ciwo kamar kaikayi na jiki ko wasu kuraje su bayyana a jiki to kaga wannan yana bukatar mutum ya sanya kayan al-harir saboda su kayan al-harir laushi gare su suna da laushi sosai shi yasa ma aka ce basu dace da maza ba wannan na mata ne domin idan namiji ya sanya su suka yi mai kwance ga jiki to za ka ga abin bai bada ba bai kama da shi ba kenan yanda Allah ta'ala ya halicci namiji da jarumtar shi a ganshi ya zubo wannan kayan duka sun zo sun mai male male ga jiki to shi yasa aka bar su a musulunci cewa kawai kayan mata ne mata aka halatta musu sanya an haramta mu maza sanya su amma idan wata larura ko wata bukata ta gilmo to an halatta mu kawar bukata ta sanya mutun yana da bukatuwan sanya shi kamar saboda fatar jikin shi ta tattale ta tattashi saboda wani ciwo ko kuma yana jin kaikayi a jikin shi ko kuma ya zamanto wasu kuraje sun fito bai a jiki ko ciwon kazuwa to kaga wannan babu kayan da suka hi dacewa da shi sai kayan alhari saboda laushin su kuma sannan wato suna amfanar fatar tashi a lokacin zai samu sauki duk kayan da ya sanya zai ji kunci dai sun takura mashi amma idan ya sanya waɗannan kayan na alhari sai ya ji dama sun hi dacewa da jikin shi a lokacin to a lokacin kuma aka yi mai rangwame saboda haka kenan wannan hadisan guda biyu sun karantar da mu gurbi biyu da aka yi rangwame wajen kayan alharir wa an aliyya radiyallahu anhu qala kasani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hullatan siraa fa kharajtu fiha fa ra'aytu al-ghadaba fi wajhihi fa shaqaqtuha bayna nisa'i muttafaqun alayhi wa hadha lafdh muslim wannan hadisi daga ali da Allah ta tabbata a gare shi Ali yake cewa kasanin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam hullatan siyara annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tufatar da ni wasu tufahi na alharim fa kharajtu fiha sai na fito a cikin tufahin na sanyo shi kenan fa ra'aytu al-ghadaba fi wajhihi sai na ga fushi a fuskar shi na ga bacin rai fashaqaqtuha bayna nisa'i sai naje na raba su tsakanin mata na muttafaqun alayhi wa hadha lafdh muslim wannan hadisin Ali ibn Abi Talib yana bada labarin cewa manzon Allah ya tabbatar da shi mana ya bashi kyautar wasu kaya hulla kalmar hulla a larabci tana nufin wato kwamfuri kenan kaya wanda ake sawa sama da wanda ake sawa ƙasa a can wancan zamanin mayahi ne ake sanyawa da madauri izari yanzu kuma wando da riga ne to su ne hulla siyara wannan jinginawa ne kenan yana iya zama nan wurin ana karantawa hullata siyara kenan sai ya zama mudafun da mudafun ilayhi sannan ana karanta shi hullatan siyara'a domin kalmar siyara'a mamnu'a min as-sarf saboda alif ta'nis haka mamnu' min as-sarf kenan an karanta ta hullata siyara sai zama mudafun da mudafun ilayhi in kuma an karanta shi hullatan siyara'a sai zama sifa ce da mawsuf to duka ya halatta a karanta shi kalmar tasiyara abinda take nuni akai shine zare na alharif ko kuma wato me ake cewa ko kuma shace-shace na alharif kamar yanki-yanki na alharif ko zaruruwan alharif to su ne siyara ma'ana dai yana nufin wannan tufahin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabba Ali kyautar shi akwai alharir tattare da shi mai yawa saboda yana dauke ko dai da zaruruwa wanda suke na alharir a jikin shi ko kuma yana dauke da wato layi layi wanda aka shata shi da alharir to shine hullatan siyara kenan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa an so musulmi ya bayar da kyauta ga abokin shi ko kuma wani makusancin shi wanda ke da kwai alaka ta kusa ta jini domin Ali ibn Abi Talib kowa ya san makusancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kuma manzon Allah ya ba shi kyauta to haka kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bayar da kyauta ga wani makusanci ko kuma aboki yana da muhimmanci a addinin musulunci sannan karatu na biyu cikin hadisin akwai haska mamu cewa ya halatta ka ba mutum kyauta ko da abin da shi ba zai yi amfani da shi ba amma ka ba shi kyauta ne dan shi ma ya ba wani wannan kyauta ta yi kamar sai ka dauko wani abu wanda ka tabbatar da wani ba zai yi amfani da shi ba amma dai in an ba shi zai yi farin ciki shi ma zai ba wani misali mutum ne magidanci kawai sai ka ba shi kyautar turma a tanha ka tabbatar da lokacin da ka ba shi kyautar turma a tanhan nan ba san ya zaya ba ba dinka zaya ba amma ya iya zuwa ya ba mata shi ko kuma a ce tuzuru ne ba magidanci ba sai ka ba shi kyautar turma a tanha kaga kyautar ta yi ko ba ta yi ba amma ai ba zai yi amfani da shi ba shi
koda yaje ya ba uwarshi ko ya ba kaunarshi ko ya ba magajinshi ko ya ba wata makusanci shi go haka aka yi tsammani da haka daga kenan kaga kenan kaga ba mutum kyauta abu koda shi ba zai yi amfani da abun ba ya halatta annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Ali ibn Abi Talib kyautar kaya na al-harir ma Ali ibn Abi Talib zai yi amfani da su shi haramun ma ne amfani da su amma sai dai yana da mata yana da ƴan uwa mata manzo Allah ya ba shi kenan dan ya ba su so shi kuma Ali ibn Abi Talib sai ya tsammanin ko da manzon Allah ya bashi kawai dan ya je ya sanya dan haka ya shiga gida ya sanyo shi sai ya fito da wannan kaya a jikin shi Ali yace ko da na kalli huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ga fushi da bacin rai sai na gano akwai matsala lalle to Ali ibn Abi Talib baya cikin mutanen da sai an masa magana su gane Allah ya bashi fahimta da hankali da tsinkayen nesa yana gane abu ko da boye yake balle wanda ya bayyana dan haka kallon huskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kadai ya sa ya gane ko me yake ni ka san mutane hawa-hawan ya akwai mutumin da kawai da ka kima mai huska yanzu ya san da kake ni yanzu zai tahiya gyara matsalar shi akwai kuma mutumin da sai ka mai magana in dai zaka yi ta huska kai ta huska har idan kai hito waje bai fahimta ka kawai sai kai magana akwai kuma wanda shi ko an yi magana ba yaji sai an buge shi sai an buga to mutane mataki mataki ne yanzu Ali ibn Abi Talib yana buƙatar sai an mai magana ko an mai fada babu buƙatar haka saboda haka ko da ya kalli huskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga alamun bacin rai sai ya habba mu kai wannan kayan na al-hariri ne bai halatta ba maza su sa kenan ni ina zotan manzon Allah ya bani dan in sanya ashe ba haka bane kawai sai ya koma gida ya koma gida ya hudda kayan nan yana da mata ko sai ya rarraba musu shi yasa wata riwaya yace sai na rarraba su fashaqaqtuha baina fawatim yace sai na rarraba shi tsakanin fadimomi yana da fadimomi ko akwai fadima matar shi akwai fatima ibnati asad mammashi akwai fatima ya wato hamza to dan haka waɗannan fadimomin duka sai yaje rarraba musu wato wannan tuhani shesa yazo cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi inni lam aksukaha litalbisaha walakin litashqaha baina nisaika manzo Allah yace ni ban tuhatar da kai wannan kayan ba dan ka sanya na tuhatar da kai ne don ka je ka rarraba tsakanin matanka na wannan hadisin wato bayanin shi karara ne akan haramcin sanya kayan al-hariri gawa ga namiji wa an abi musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala uhilla adh-dhahab wal harir li inathi ummati wa hurima ala dhukuriha daga abu musa yaddan Allah ta tabbata a gare shi lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace an halitta zinariya da alharir li inati ummati ga mata na al'ummata wa hurima ala dhukuriha kuma an haramta su akan mazajen al'ummata rahu ahmad ya rawaito wannan hadisin wannan sa'iyu da nasa'i wa tirmidhiyu da tirmidhi wa sahahahu kuma ya inganta hadisin wannan hadisin na Abu Musa yaddan Allah ta tabbata a gare shi manzon Allah yana bayani a ciki cewa uhilla adh-dhahabu wal hariru li inati ummati wa hurima ala dhukuriha to wannan shine khulasa na wannan babin gaba daya ka'idar da wannan babin yake sanya shin huda ita ce wannan hadisin ya hadi kawai an halitta zinariya da al-harir gawa ga mata na wannan al'umma an haramta su ga maza shikenan duk sauran hadisin haka nan ne suke son su ce ko dan haka al-harir da zinari an halatta shi ga mata an haramta ga maza kenan mata suna iya amfani da kayan al-harir ko mace ta iya sayan kayan al-harir kuma ta iya sanya kayan al-harir shi kuma namiji ya iya sayan kayan al-harir amma ba zai iya sanyawa ba ka iya saye ka sayama wata ko ka sayama wasu amma ka sawo ka sanya bi halaka iya saye da zimmar kasuwanci kai dan kasuwa ne kana sayan kayan alhariri kana saida tunda ya halatta mata su sa kaga ba a cewa haramun ne yin haraka ko saida shi ko da haka kai dan kasuwa ne ya halatta gare ka ka saye ya halatta ka kawo shi gida ka dinkime ya halatta a same shi cikin mangazarka ya halatta a same shi cikin shagonka amma bai halatta a same shi ga jikinka ba ka sanya ita kuma mace ya halatta a same shi ga jikinta zinariya kamin a canza ta a gyara ta wannan ya halatta ga mace ta yi amfani da ita amma bayan an gyara ta tukun sai an kalla an gani wani kote ne za ta yi amfani dan akwai kote kutan da ta zo ita ma haramun ne gare ta ko yanzu kamar a ci abinci da koshiye zinariya haka wannan namiji da mace duka haramun ne gare su kamar a ci abinci kan faranti na zinariya wannan da namiji da mace duka haramun ne gare su ci abinci bisa kan horanti na zinariya amma ya halatta mace ta samu horantayya na zinariya ta sanya cikin kwaba dan kwalliya wannan ya halatta mace ta sau kwanoni na zinariya ta sanya cikin daki ko ta jera dan manufar kwalliya amma da ta saki ta sha ruwa cikin su ta yi haramu da ta saki ta ci abinci cikin ta yi haramu ita ya halatta gare ta ta yi kwalliya da zinariya ya halatta gare ta wato ta yi amfani da zinariya wajen abin da ya shafi kwalliya ta iya saye ta iya sayarwa ta iya dinkimewa ta iya ajewa ta iya kwalliya shi kuma namiji ya iya harakar zinariya kamar ya zama shi dan kasuwar zinariya ne wannan babu matsala ya saye ya saida ya sarrafa in ma makiri ne ya kero wasu ababe na amfani na zinariya duka ya iya amma haramun ne kera koshiyai da farantai da abubuwan da aka haramta amfani da su na zinariya nan da yayi ya kama wajen aikin sabon Allah amma duk wasu ababe wanda ba haramun ba kamar yayi zabba na zinariya wanda mata za su dora saye ko yan kunnai ko sarka ko abin da ke kama da wannan duka ya halatta gare shi amma bai halatta ba shi yayi kwalliya da zinariya komin kankancin ta bai halatta ba ya sayi montar ta zinariya bai halatta ba a sami gilashin shi ya zama na zinariya ne bai halatta ba wato a same shi sai dan kadan lokacin bukata kamar misalin a ce hauren shi ne zai gilgidewa sai ya kai aka daure shi da zinariya in aka samu hauren makka ake ci ne ko aka samu hauren makka na zinariya saboda ka hauren ya hita ya fara gilgidi to wannan babu matsala saboda dan kadan ne kuma bukata ta saye wannan ya halatta gare shi saboda ita zinariyan ma tana da wasu sanadarai wanda ita kadai take da shi in ka sanya a haure to kaga ba zai yi tsatsa ba ta yin tsatsa ita a nan wuri amma in ka saki ka labta wani kare ko kuma azurwa ko makamantan su to yana iya yin tsatsa ko ya gaba amma zinariya ita ba ta yin wannan ta shi sa ka ce idan maslaha ce ta haure ka iya sanya shi ko kuma wani abin da yake kama da haka inda aka halatta wa an imrana ibn husayn radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha yuhibbu idha an'ama ala abadihi ni'matan an yara athara ni'matihi alayhi rahul bayhaqi to kamin mu je ga hadisin imrana akan wancan hadisin na abu musa akwai wata mas'ala mai muhimmanci shine mas'alar sanya ma ƴan yara ai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa an haramtawa wato maza amfani da alharir kayan alharir da kayan zinariya amma mata an ba su dama sun iya yin kwalliya da shi to su kuma ƴan yara kawar mutum yana da ɗan yaro karami shi tun da ɗan yaro ne ka iya labto mai zinariya ko ka iya sawo mai wasu kaya na zinariya ya kwalliya da su ko ka iya sawo mai kayan alharir tun da shi ɗan yaro ne to malamai sun tattauna akan wannan mas'alai suka yi saɓani a kanta amma in ka aje saɓanin malamai gehe abinda ya fi kusa ga daidai shi ne ɗan musulmi ya kamata ya saba kiyaye dokokin Allah tun yana ƙarami duk abinda aka ce an haramta ma maza to ɗanka koda shekara shi biyu ya kamata ka ɗora ƙoƙarin koyar da shi haka domin duk wanda ya sa tasa akan abu to girma yake akan shi yanzu misali cikin larabawa da kuma sauran musulmi na duniya gaba ɗaya za ka samu akwai wanda ɗiyansu 'yan mata 'yan yara sun suna in yare sun saba da sanya masa iri rigan nan wanda take tsayawa iya cinya iya rabin cinya ko ba haka suke ba wani ma sai ya shawo diye shi tai da ita cikin harami gindin Ka'aba da iri rigar ta iya cinya saboda yana ganin ai yarinya ce ɗan kararama shekarar ta 6 shekarar ta 7 wannan ba matsala tunda ba haramun bane ba garita ta to amma sai dai mi yanzu tana da shekara 6, 7, 8, 9 duka kana ta sanya mata wannan kaya sai ta kai shekara 12 sai ka sawo mata kaya refrefer kace da ya tare he jikin shi ba sai kun yi kokowa ba wallahi bata saba ba tana sanya ma za ta tsurki ni wannan kayan sun ishe ni gabanka za ta fada maka cewa ina sun sha mata kai wannan kayan ba ta shaidawa ba ta shakatawa ba ta bude kai kalalata ta tuna a kararama amma inda tunda ta taso ko da ma dai a ce bata balaga ba bai zama wajibi akan ta ba amma kana yi mata trainin yanda da zagirwa ta ta ji wahala ba ai da bata sha wahala ba wajen sanyawa to shi yasa kake samun yanzu wato diyan musulmi sai ka samu mutum yana kokarin riko da addini amma ga diyan shi sun girma sun yi waci da addini haushin addinin ma suke ji to tun suna an yare ne yayi saki sana ganin kawai yanzu ai waɗannan ba sai an matsa masa ba waɗannan an yare ne a kyale sahaba har sai girma to da sun saba da shedanci suna ɗan ƙananu sai zama in sun girma ma ba abin da ke burge su she wannan shedanci da sun saba da shiga wanda take mummuna to babu yanda za a iya canza ta cikin sauki bayan sun girma yanzu kake samun ɗayan musulmi mutum musulmi yana da ɗayan shi ɗan mata har sun balaga amma ba su iya kiyaye daidai da tuhahi ma na musulunci su kiyaye ba su iyawa balle dan can dokokin Allah to dan haka babu shakka cewa ɗan yara ƙananu yana da kyau mutum ya saba masu da tarbiyya ta musulunci saboda kar abin ya zama yana da wahala akan su shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ɗan yara umarni da sallah tun suna ɗan shekara 7 saboda in saboda su saba aga hikima ce a daura masu umarni kuma sahabbai suke sa diyansu azumi tun suna ɗan ƙananu in sun yi kukan yunwa sai su ba su wasu kayan wasa don su shagaltar da su wa an imran bin husain radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga imran dan husain ne dan Allah ta tabbata a gare su lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna Allah yuhibbu idha an'ama ala abdi lalle Allah yana so idan yayi ma bawan shi ni'ima an yara asara ni'matihi alai yaga wato alamomin ni'imar shi a gare shi rahul bai wannan hadisin abin da yake nihi yana nihin masu kudi tsora sanya kaya irin na masu kudi haka nan ne hadisin yake nihi ya kamata mai kudi ya dora sanya tufahi irin na mai kudi duk wanda Allah ya mawadata da arziki to ba daidai bane ka dora sanyo kaya irin na talakawa kana sadewa da su yo ai ba a gane ka balle a roke ka in Allah ya maka arziki da wadata sai ka sanyo kaya irin na talakawa baka nemi a tantance ka ba kenan ma'ana kana nihin ka wanda ya gane ka balle ma in hoka ko shi kuma musulunci hikima gare shi tunda kai Allah ya ma wadata akwai abun a yalwace to so ake duk inda ka yi a gane ka wanda ya shiga takura ya san wanda zai tunkara cikin dubin jama'a kuma wato ko mai bara ya zo yawanci ya ga kayan ka sun na kowa haske to ya haƙura ma ido yana tunanin in ma kai ka taso za ka wuce sai ga yana ta alhaja taimaka yana tunanin in ka wuce to sauran ma kawai ba labari to shi yasa wato sanya tuhahi wanda ya dace da mawadaci wannan yana cikin godiya ga ni'imar Allah wannan hadisin haka yake ni kuma yana nihin ce ba hadisin baya nihin cewa mutum ya dora sanya tuhahi don alfahari da nuna isa jajiji da kaya shi tuhahi sanya shi asali musulunci ba ba kauyen addini bane ko kidahumun addini ya yarda da kyaukyawar shiga ana son musulmi ya zama yana kyaukyawar shiga tuhahin shi ya zama wato tuhahi ne wanda ya dace da shi ya dora sanyawa in kuma mai wadata ne to gwalgwadon wadatar shi babu banna da almubazziranci babu alfahari da jiji da kai babu wuce iyaka amma dai kayan shi kaya ne irin na mawadata to haka nan ne ya dace ga musulmi shi yasa hadisin yake cewa inna Allah yuhibbu lalle Allah yana so kaga nan cika akwai karantar da mu cewa Allah yana so ku Allah yana so wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah so duk wanda yace Allah baya so to shikenan ya karyata wannan hadisi kuma ya karyata ayoyin alqur'ani dan ha alqur'ani Allah ya tabbatar da yana so ko yuhibbuhum wa yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na sauran ayoyi masu yawa wanda suka nuna Allah yana so dan haka wannan almahabbatu sifa ce daga cikin sifofin Allah Allah yana so idza an ama ala abdihi ni'matan idan yayi wata ni'ima ga bawan shi ayyara asara ni'matihi alaihi to yaga alamun wannan ni'imai tashi a jikin shi kenan kaga kai tsaye Ibnu Hajar ya kawo wannan hadisin ne a cikin babi na sanya kaya dan yace ya kamata wato kaya su dora bambance mutane ku to balle ma irin wannan zamanin namu zamanin kaya a wannan zamanin zamani ne na kaya daukar kaya zama cilis musulunci yana son tawadu an yadda da tawadu amma fa tawadu daban kaskanci daban ba dai bane ba kaskanci daban tawadu daban haka musulunci yana son tawadu amma kuma bai son kaskanci bai yadda ba da kaskanci saboda haka wanga zamanin kaya ne in ba ka da kaya ba kowa bane kai saboda haka ya kamata musulmi ya dora sanya kaya kuma musulmin da yake da wadata to dora sanya kaya irin na mawadata domin yanzu wurin da ya dace a ce kai ne gaba gaba to in ba ka da kaya fa shiga ma sai ga ta ga gare ka wurin da ya dace a ce kai ne gaba gaba a cikin wurin amma sanadiyar rashin kayan ka kai sai ga an hana ka shiga tun daga bakin kofa wani da tsamgi ya ce ka nace ina zaka dai ka rasa yanda za ka yi ta haka ya taɓa haruwa ga wasu alarammomi na maraɗi ba zai kyale zancen kai zama cin huska ne ga wasu jan wa'azi ne aka je wa'azin ƙasa aka je gari kaza sai aka hana su shiga kawai kuma su ne alarammomin da za su ja baƙi agaji suka ce ba su shiga aka rasa yadda za a kai tsaye-tsaye to kaga wannan ɗaya daga cikin musallai kenan wani malami cikin mashuhuran malamai na ƙasar Sudan wanda duk ƙasai an san shi mashuhurin malami ne an taɓa gayyatar shi walima sai ya dawo daga gona sai ya tuno kai ashe an bani gayyatar walima daidai wannan lokacin bar kawai in biya da kayan shi wanda ya dawo da gona da su kawai sai ya biya gida to ashe walima babba haraka ce irin ta manya ce akwai jami'an tsaro a wurin akwai wasu kula da kofa akwai waye ko da ya zo wajen ya tunkaro da motan shi ya aje gehe ya tunkaro wajen kawai sai wani har mai tsawaka kawai ina zaka sai ce an gayyato shi walima ce ga ta kama mutane ce mai kawai ta yi shi siran shi ya ɓaci kuma ya fahimci kawai matsalar kaya ce shi kannan sai bai garrama ba ya juya ya buga motan shi ya ta yi da ya je gida sai ya yi wanka da ya yi wanka sai ya hawa irin na masu arziki na ƙasar Sudan da kuma wato manyan mutane sai ya ɗauko mota irin wannan motar shirgegiya ya taho da ita ko da ya zo yana yi kwana ko da ya yi kwana fa kamar ma tun karo wajen kawai aka buɗe ƙofa aka koma gehe aka kankame aka juya ba a san kowaye ba kawai aka buɗe an dai ga mota ta tantance shigowa sai ya wuce Allah masa wuta ta yi ko da ya shiga ya zauna dama an shishirya wajaje ko duk inda kowa zai zauna mutum bibibi haka basa tabul inda za a aje masa abincinsu sai ya zo ya zauna nan wurin sai aka kawo masa tiran abinci wanda akwai komi ciki bisa tiran ko da aka kawo aka aje yana cike da jan haushin wannan korai da aka mai ta farko sai ya hudda rigai da ya hudda rigai sai ya aje ta nan bisa kujera ya ce ciki aka kawo ma shi sai tashi ya tashi shi sai daga baya wanda ke walima ya je ya an ga tafiyan shi aka ce mai ai malam ya zo ya tahe shi da ya binkite sai ya gaya mai ga abin da ya faru yace tunda kenan ba shi ake kimanta ba, kaya ake kimanta, to su aka kawo mu abinci shi yasa ya bar masa su ci kai aje kayan ya tahe shi. To yanzu zamani ne na kaya, idan mutum bai sa kaya to bai hada wani balar wajen mutane, in kuma ya iya sa kaya to kawai shikenan shine gaba gaba. In ma tatabbid ake cewa go, in ma tatabbid ne to wallahi sai ya je gaba, matukar dai akwai kaya. Shi yasa wato wani mai hikima yake cewa idza kana fi lubusil fata sharaful lahu fama saifu illa ghimduhu wal hamailu, idan ya zamo darajar mutum ta tsaya akan kayan shi kadai, wannan shine darajar mutum, kayan da ya sanya. Yace fama saifu illa ghimduhu wal hamailu, to shi ma takobi balar kinta yana nan akan gidanta da kuma wato igiyar da aka lawalaya mata daga baya. Kenan kullum muna son mu gano wannan takobin tana da balar, tana da kima, kawai abinda za mu kallo shine gidan. Inda an mai kwalliya da kyau to ka sayi ta, inda an daura mai tsumma mai kyau to ka sayi ta. Wannan kuma abin da yasa ya kawo wannan karin magana, saboda su da sun san darajar takobi, kuma sun san takobi yanda ake a tantance ta. Kenan ba gidanta bane, tana yiwa takobi lahiyayya irin wanda suke ce ma yar India, amma karshe a samu gidanta ranke ranke ne. Kenan ba gidan bane ake kallo, tana yiwa kuma takobi lagutsatsa wanda ko kaza sai an yi da kyalta yanka, amma kuma a zo a mata gida mai kyau, a mata kawa, a mata kwalliya. To haka nan ne su ma mutane. Shi yasa yanzu M49 da suka gano wannan harakar yanzu ta nan suke shugabawa ko? Yanzu M49 yana son yaudara kaya yake zubawa. Wallahi da kaya yake amfani, yana son ya ci cuta, kawai zai je ya samu kaya irin na alwarma ya dinka shikenan sai ya tawo. To ala kulli halidai wannan hadisin yana nuna ana son duk mutumin da Allah ya yalwata mashi to ya dora sanya kaya irin wanda suka dace da matsayin shi. Wa an Ali radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha al-lubsil qassiy wal mu'asfar, daga Ali yadda Allah ta tabbata a gare shi, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yayi hani game da sanya wato tuhahi na al-qassiy wal mu'asfar da mu'asfar. Rawahu Muslim ya rawaito shi. To wannan tuhahi ne kala biyu, al-qassiy wato da fataha ga qafun shine wato mutanen Misr suke karanta shi, amma ahlul hadith wasu suna karanta shi al-qassiy da kasara ga qafun. To asali da to nisba ne, jinginawa ne aka yi zuwa ga wani gari da ake ce masa al-qassu a cikin Misr. Shi wannan garin ya shahara da wato yin kaya na al-harir, har aka kai ma ana ce ma kayan al-harir yan can. Kawai da an ce al-qassiy, kayan qassiy, kenan nagarin qassiy, to ana nihin kawai kayan al-harir. Yanzu nan da ka so fassara shi da haka kawai yayi, sai ka ce manzon Allah yayi hani al-lubsil qassiy game da sanya kaya na al-harir, shikenan ka takaice zancan. Domin al-qassu sunan garin ne, kenan su saboda sun shahara wajen yin kayan al-harir su suke kera su, to sai zama ana ce ma kayan al-harir al-qassiy. Wal mu'asfar kuma haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sanya kayan da aka rina da al-mu'asfar. Al-asfar wannan al-asfar wani dan icce ne wanda ake rini da shi, to in aka rina kaya da shi suna komawa jajaye. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da me? Game da kayan da aka rina da wannan dan iccen suka zama jajaye. Da haka kenan da an rina kaya da kala ja suka zama jaja wur, babu wani haɗi tare da su sai ja, to haramun ne sanya su da nassin wannan hadisi. Rahu Muslim. Amma in wani kala ya ca kudu tare da su wanda ba ja ba, to babu matsala mutum ya sanya, kamar ja wanda yake ja wur ake ni, babu wani haɗi tare da shi sai ja. Sannan idan kaya ba rini bane ba, a haka nan ne suke jajaye, to wannan kaga ba su cikin wanda aka hana ko, domin wannan al-mu'asfar shine wanda aka rina su da wannan dan iccen. Na'am. Rawahu Muslim. Muslim ya rawaice shi. Wa an Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma qala ra'a Aliya annabi sallallahu alaihi wasallama ra'a alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama thawbayni mu'asfarayni faqala ummuka amaratka bihadha rawahu muslim. Wannan hadisi daga Abdullahi dan Amr yaddan Allah ta tabbata a gare su yace ra'a alayya annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gani a jikina saubaini wasu tuhahi guda biyu malamai suka ce tuhahi guda biyu tana yiwa na sama da na ƙasa yake ni kenan kwambile guda ko mu asfaraini waɗanda aka rina su da dan icce wannan wanda muka ambata na asfar kenan wanda aka rina su da iccen asfar wanda shine yake maida su kala ja faqala he manzo Allah yace ummuka amaratka bihadha mammaka ce ta maka umarni da sanya wannan to wannan fa inkari ne wannan magana tana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji dadi ba da ya gane shi da wannan kayan kuma yana nuna masa haramcin sanya su kisa kenan wannan tambayai ka aishi kaji ai bai bada amsa ba saboda ya gano yanda ake ni ba so ne ake bai ce eh ko a dan wannan irin wannan ko dan yaro karami yana gano shi go idan ya bace a ce mashi je canyi yana sanya ce wani abu ana hana shi ana jawo shi to shikenan sai ya bata mare sai ka ce to je ka canyi ya tai ba zai ta heba sai ga kirikiri to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya nuna inkari ne kuma wannan yana nuna a musulunci in aka ga musulmi ya sanya kaya wanda suka saba wa musulunci to ana mai inkari sai a ce yawana kuma lahiya ka sanyo wannan kayan da hankalinka kenan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale sahabban shi idan ya ga sun sanya kaya wanda suka saba wa musulunci kenan hani game da mummunan aiki da kuma wato fadakar da dan uwa musulmi idan kaga ya sanya kaya wanda basu dace a sanya ba a musulunci kenan duka akwai cikin wannan hadisi rawahu muslim kuma ya karfafa wancan hadisin na haramcin sanya kaya jajawur fa an asma ibnati abi bakr radiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbatan rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan hadisin da muka karanta wanda ya hana sanya kaya jajawur kamar da muka ambata idan ya zama ja ne wanda aka rina kuma ya zamanto babu wani abu haɗe tare da shi kenan ja ne tsantsan ja to an hana sanyawa amma matukar ba ja bane tsantsan ja to babu laihi kuma banda wannan duk sauran kaloli mutum zai iya sanya su duk kalan da ba ambata ba cikin hadisi canwa ne baki ne hori ne mutum dai yana da damar ya sanya amma wannan wanda yake ja kenan sai musulmi ya nisance shi musamman jan da ya kona malamai suna da sabani akan shi hukuncin naja amma abin da yake inganci shine kawai mutum ya nisanci sanya kaya waɗanda suke jajaye ne an abdullahi bin ibni an asma ibnati abi bakr radiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wal kummayn wal farjayn bidibaj daga asma udiya abubakar da Allah tabbata a gare su ta fitar da wata alkyabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wadda wato an yi mata kwalliya a wajen wuya wal kummayn da wajen hannuwa wal farjayn da wajen bangarori biyu gaba da baya bidibaj da dibaj rahu abu daud wa asluhu fi muslim wazada kanat inda aisha wannan riga ta kasance a wajen aisha hatta qubidat haske da aka karbiranta faqabadtuha sai na karbe ta wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yalbasuha annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sanya ta fa nahnu naghsilu halil marda mu kuma muna wanke ta ne saboda marar lahiya yustashifa biha ana neman waraka da ita وزاد البخاري في الادب المفرد بخاري يا قارا اتقن الادب المفرد وكان يلبس حال الوفد والجمعه kuma ya kasance yana sanya ta domin tarban wasu jama'a ko kuma domin zuwa juma'a wannan hadisin na asma ya abubakar da Allah tabbata a gare ta tana bada labarin cewa wato asma ibnati abubakar ita ce ta fitar da wata alkyabba yana alkyabba ita ce babbar riga mai kauri wadda ake sanyawa daga sama galibi to wannan alkyabba makfufatal jabi wal kummayn kenan an mata aiki ko kwalliya a bangaren aljayb shine bangaren wuya inda ake sanyo kai kenan an dan yi mata aiki an sanya mata dibaji shi ma to hanyi ne wanda yake cuɗa da alharir wal farjayn wal kummayn haka ma gefuka hannuwa rigai shi ma an yi mashi kwalliya da dibaji haka ma alfarjain gaba da baya kenan tsagari zai ta gaba da baya duka an sanya mata wannan kwalliyan biddibaji da dibaji dibaji tuwain da aka takuda da alharir wajen yi wannan hadisin yana nuna mu mahalaccin yin kwalliya a gehuhukan riga da mi da alharir shine abin da yake nuna kamar yanda wancan hadisin na baya nuna cewa idan dai wurin bai wuce wato ya tsa hudu ko kasa ga haka to wannan babu lahi amma da ya wuce wannan ya haramta to shi ma wannan hadisin yana tabbatar da wannan ma'anai ne kenan yin kwalliya da alharir wanda kwalliya ce ɗan kadan wanda bata wuce kamar ya tsa hudu ba wannan ya halatta rahu abu dauda wa asluhu fi muslim abu dauda ya rawaice shi asalin hadisin yana cikin sahih muslim wazada kuma ya kara kanat inda aisha yace ita wannan alkabba da tana wajen aisha ne hatta kubidat aisha tana ta adananta har sai da aka karbi ranta faqabattuha asma'u tace sai na karbi rigai wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana sanya wannan riga ne lokacin da yake da rai fa nahnu naghsiluha lil marba mu kuma mun kasance muna wanke ta gawa ga marar lahiya da an samu marar lahiya mutun na ciwon ciki sai a dan jika mai ita sai ya shanya ruwan sai ya samu sauki saboda mi saboda riga ce wadda ta taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu kwankwanto babu shakku akan cewa tana dauke da albarka dan haka wato ake magani da ita ga marar lahiya kenan aje ta suke da muturshin lahiya ta sha mai kai kawai sai a jika ta cikin ruwa sai a bashi ya sha ko a zuba mai ga jiki shine yace yustashfa biha ana neman waraka da ita kaga wannan ya nuna halaccin neman wato albarka ga mi ga kohan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abubuwan da suka taba jikin shi sai dai wannan mas'alai tana da hatsari hatsarin mi gare ta shine wasu musulmi suna wuce iyaka da ita har su kai su hada cikin shirka da sabon Allah don haka malamai suka tsananta akan ta kuma suka yi bayani cewa takaitatta ce na farko dai neman albarka ga kaya riga ko wando ko hulla ko rawani ko takalmi idan ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne babu ja cewa duk abin da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da albarka kuma ana neman tabarruki da shi to yanzu akwai ragowa irin waɗannan babu su babu ragowan su kakkai kwankwanto sai tatsuniya kawai da labarai da wani kinkimo wata riga ya ce wa gari gai dan irin wannan akwai su na ƙarya amma babu ragowar waɗannan gurabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu babu su ka iya ganin hotuna a ce maka wanga takalmin manzon Allah ne ko wanga kaza amma waɗannan hakikanin su babu waɗannan gurabin nashi abu na biyu akwai gurare inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wuraren ya zauna ko iccen da manzon Allah ya sha inuwar shi a tarihi an san ya sha inuwar wannan iccen ko ya zauna cikin wannan wurin ko ya hau bisa wannan dutsen amma bai halatta ba ka je ka nemi albarka a waje yanzu duk wanda ya je Makka a Madina da Madina ai akwai wajajen babacewa suka yi ba ko kuma sannan nuni a tarihi amma ana barin a zo a dora neman tabarruki da su yanzu misali gharu hira kowa sannan ne dutsen da manzon Allah ya shiga ciki aka saukar mai da wahayi na farko ko mala'ika yazo wannan shahararre ne har qur'ani ya ambaci zancan to yanzu shikenan kawai sai ka je can cikin gharu hira ka dora zuba ruwa bisa dutsen kana lashewa a ce lahiya ka ce albarka kaga babu wannan zancan bal hanawa ma ake yi yanzu da za a kama ka a kasar Saudiya da yake har yanzu akwai ragowar musulunci da za a kama ka kana yin haka za a hukunta ka saboda kana son ka kawo wato lalaci cikin addini ka kama mutane rudu ka badda su akan asalin addininsu ka nuna shi ma wannan wani abin kwarai ne alhali kuma ba haka nan bane ko kaga kenan akwai wajaje da dama akwai inuwoyi wanda manzon Allah ya zauna da wurare inda manzon Allah amma duka ba a yarda ba da wannan a yarda ba hanawa ake saboda wannan ba daidai bane hanya ce wadda tana iya kai mutum ga fada ba cikin shirka da bata shi yasa ita ciyar da sahabbai suka yi wa manzon Allah mubayi'a kalkashin ta wadda alqur'ani ya fadi da go laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta to wannan ita ce ta zamanto tana nan Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo lokacin Abubakar tana nan aka zo lokacin Umar baki sun fara shugowa musulunci da gwarawa wanda su sabi ne a cikin musulunci sai aka ga mutane sun fara rututu suna zuwa ta ana nemo albarka lokacin wa Umar ibn al-Khattab sai ya bada umarni a je a sare ta kuma in ya ƙara ganin mutun yana kai kawo wajen za a dauki mataki akai kaga sai aka je aka sare wannan itace me yasa Umar ibn al-Khattab yace a sare saboda shi yana ganin manzo Allah bai da albarka to ka san wani jahili yanzu da ka ce mai ba a yi hajji ai makiya annabin idan ma ba su yarda ba da darajar da Allah ya wa annabi to Umar ibn al-Khattab da yace a je a sare wannan itace shi bai san annabi yana da albarka bane ya sani ya hika sani kuma ya hika wato karanta albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya shahida dan haka amma sai dai wannan hanya ce wadda in aka buɗa ta daga magarin musulmi to za su kai makatanga karu za su saki addinin karshe su kamala labban bata da banza saboda haka irin wannan hanyoyin ba a buɗa su suna kai mun wato mutane zuwa ga shirka sannu sannu dan haka dai a takaice abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana yin haka hatta gashin kanshi kamar da mun sha karantawa ko hatta gashin kanshi in wanza mai yayi aski waso san gashin ake jinin shi in wanza mai yayi mai kaho aka hiddo jinin shi wannan jinin kurbe shi suke ba wani ba inda za a kai shi a zauda kurbe shi suke kaga wannan duka ya halatta kuma duk an yarda a musulunci neman albarka ne inda ke da koi albarka ba lalabe ba ko hasashi a tabbasi ne akwai albarka ana to amma bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da Allah ya madaraja da daukaka da matsayi da falala irin Abubakar ko akwai baraka hudda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar shi ka taba shi a tarihi amma Abubakar haka to ya kamata sauran shehunnai su mai da ruli gunun su ko bai kamata ba akwai wanda suna hudori gunun su su ma yanzu suna bayyana wa wani an aja wandan shi eh yanzu ka ga wani ya je a ce a wani ya je Maroko an dauko mai rigar shehuwa ne ko an dauko mai wandan shehuwa ne a kamata a yadda wandan shehu tunda inda a ce akwai wani wanda yake da daraja da albarka wanda ya cancanta a ce an yi mashi haka saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu kamar Abubakar duk in ka ji mutun yana takamar waliyantaka yana nuna ma kamar yahi Abubakar ƙarya ce yake babu wali a duniya cikin al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu wanda yake sama ga Abubakar yasa duk malaman musulunci sun yarda da wato an hudda manzo Allah sallallahu to babu mai daraja ta bi a musulunci irin Abubakar amma ba a taba canya gashin shi ba zubdawa ake haka mai aski ba a taba canya jinin shi ba zubdawa ake kuma inda ma ka gwada to ta kila wanda ya kashe shi kadai abba zai yi ba dan a ce da ran shi daga zaka surbe jinin shi to balle Umar ibn al-Khattab dan ka go zaka canya jinin shi ko zaka lalata wani abu kaga mutum ba zai ma gwada bane babu wannan hanya to saboda haka kenan in dai ya tabbata wa'annan ba za a yi musu ba to duk wata malumta kasan wannan malumtai take duk wani matsayi kasan wannan matsayin yake duk wata daraja kasan wannan daraje take duk wani sharihon taka kasan wannan sharihon yake saboda haka babu dacewar wani sharihi ko wani shehi ko wani mai daraja wato duk ma yanda ya bincika ya gano shi mai daraja ne duk ma yanda ya kwance mahaliki ya gano shi mai daraja ne babu matsala wallahi Allah ya kara mai daraja amma dai ba ya dacewa a ci gashin shi ba ya dacewa a surbe ruwan arwallan shi in ya ka koma juna a kauci shine kawai dabara wanda ya rata shahi shi to kawai ya je ta wanki amma ka ce ka shahi ko ka yi man shahi da ita to an ma Allah ya jarraba ka sai da Allah yanzu ka koma juna akai katari akwai matsala cikin ta to kai ka goga ma kanka ita kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan daraja amma bayan shi ba a samu wasu ba wanda aka yi musu kenan sai a tsaida abin iyashin wa zada al-bukhari fil adab al-mufrad Bukhari ya kara a cikin littafin Al-Adabul Mufrad. Kenan Bukhari bayan ya gayi wannan hadisin sai ya ce wa kana yalbasu halil wafd. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya wannan alkyabba ne lil wafd domin baki in sun zo. Jama'a in sun kawo ziyara baki. Wannan yana nuna kenan halaccin da kuma dacewar idan mutum yayi baki ko zai tarbi wasu baki to ya shirya ko? Saboda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware wannan alkyabbai yana sanya ta ne in an yi wasu baki sun tunkaro. Wato saboda a matsayin shi na jagora a tarda shi cikin shiga ta kamala wadda ta dace da shi. Sannan kuma haka wal juma'a da juma'a. Dama juma'a ita ma ana ware mata tuhahinta. To wannan shine karshen wannan wato karatu na kitabus salah, sai sabon kitabi wanda zai magana akan kitabul jana'iz. Bayan malam ya gama bayani akan sallah da duk ababen da suke da alaka da ita har da tuhahi wanda ya halitta da wanda bai halitta ba, tunda sai malam ya zo da kitabi wanda zai magana akan aljana'iz. Aljana'izu jam'i ne, mufrad shine aljinaza da kasara ga jimun aljinazatu, sannan ana karanta da fataha ga jimun kuma a ce aljanazatu. Aljana'izu da aljinazatu ko aljanazatu, kenan ana faɗin haka. Abinda ake ce ma janaza ko jinaza shine gawa lokacin da take bisa makara, lokacin ake kiranta da suna janaza. Amma yau da gobe ana amfani da wannan kalmar a Larabci, sai aka dora amfani da sunan janaza akan gawa ko ma ba ta bisa gadan makara. Amma asali da gawar da take akan makara ita ake ce ma janaza. To sai zamo yawan amfani da kalmar yasa ko ma wacce irin gawa ce ana ce mata mi? Ana ce mata aljanaza ko janaza. Don haka muna nan wato a cikin janazar wani, ko da Hausa ma haka ake cewa ko? Muna nan wajen janazar wani. Ko da yake da Hausa sun zana'ida suke cewa ko? Jana'ida, jana'iza. To wannan shi dai yana da alaka da wannan kitabun na aljana'iz. Kenan kitabi ne wanda zai bayani akan mi? Akan gawawwaki da kuma hukumce-hukumcen da suka shahi waɗannan gawawwakin. Akwai alaka tsakanin jera waɗannan wato kitabikin, kitabus salah, kitabul jana'iz. An gama sallah an kazancan gawawwaki, saboda ita cikin hukumce-hukumcen gawawwaki akwai sallah. Ho, to shi yasa malam ya liƙa wato hukumce-hukumcen gawawwakin kai tsaye bayan bayani akan sallah. Kuna iya shiga shi koko za mu tashi akan shi a gaba. Lokaci ya karfi ta kusa ake tare sallah ko? To hatta gota. Don haka kenan a karatu na gaba insha Allahu ta'ala za mu tashi a farkon wannan kitabul jana'iz. Insha Allahu kenan da an sallame sallan magariba muke so mu dora fara karatu ba tare da tsaiko ba da izinin Allah ta'ala. Don haka kenan na'am. Wa alaikum salam. Menene? Al-Harir. Al-Harir kaya ne, sunan kaya ne, sunan tuhahi ne na Al-Harir. Tuhahi ne wanda yake mai laushi sananne, ana ce mashi tuhahin Al-Harir. Ko da mine ne an kai shi? A sananne ne shi, an san ko da mi ake yi shi. Wa alaikum salam. Abi takaita ba akan su. Saukin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman da Zubair bai takaita ba akan su. Shi yasa ai cikin bayani mun ce duk mutumin da bukata ta same shi ya halatta gare shi amfani da Al-Harir. Kuma na ambata bukata, saboda malaman fiqh suna bambance bukata da larura ko? Ita larura bukata ba ta kai ga larura ba. To duk wanda bukata ta same shi ya halatta yi amfani da Al-Harir. Kenan ko ba ta kai larura ba, ya zama akwai wata bukata, kamar ya zama na bada musallai na ce kamar wanda kazuwa ta dame shi a jikin shi. Kaga duk kayan da suka sanya, duk kayan da ya sanya zai ji ba su dacewa da shi. To amma in ya sanya kayan Al-Harir su suna dacewa saboda laushin su. Kuma suna da wato sanadarai wanda suna taimaka mashi wajen samun ragowar wannan ko ƙaiƙayin jiki ya dami mutum ya sanya kayan Al-Harir ko makamantan waɗannan ciwuwuka wanda suke da alaka da fata. to sanya kayan alhariri gare shi wannan ya halatta kenan brangwaman bai tsaya akan su su bi ba ya shahi duk wani wanda ya samu irin wannan larurai ta su na'am to wannan wato sa jajayen kaya shi asali wasu malamai suna kenan kamar da nace cewa akwai sabanin malamai akwai wanda suka ce ya keɓanci maza ne kadai kuma akwai waɗanda suka ce kawai ya halatta a sanya akwai malaman da suka ce a makaruhi ne a sanya akwai wanda suka ce haramun ne a sanya akwai wanda suka ce akwai ma dalilin da yake nuna manzon Allah ya sanya akwai hadisi cikin sahih al-bukhari da muslim wanda yake nuna wani sahabi yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata ɗan runwa da kwamfulan shi na kaya jajaye to kaga wannan hadisin tabbataccen hadisi sai suka ce kawai ya nuna kenan babu wata matsala kawai ana isa shi sanan nan kai hadisin nace akwai sabanin malamai akan zancan sanya jajayen kayan nan amma abin da yahi inganci abin da yahi inganci kuma yahi karhi ne dalili shine cewa ba a sanya su sanya kaya jajjaye wannan hadisin na cewa an ga manzon Allah da su hadisi ne tabbatacce babu kunkunto amma jajayen kayan nashi ba da wannan dan iccen aka rina su ba shi kuma dama an ce wanda aka rina da iccen al-asfar shine aka hana ina amma wanda dama ba da shi aka rina shi ba kenan dan haka dama ko can dukkanin malaman sun yarda mutum zai iya sanya jajayen kayan da ba da wannan iccen aka rina su ba babu wani matsala kuma babu karhanci a wajen malamai gaba ɗaya to wanda aka rina da wannan dan iccen shine hadisi yayi magana kuma shine yake haramun a sanya Allahu a'lam na'am Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.